Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna rana Asabar 28 ga watan Jumada al-Ula, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446, wanda ya muwafaka da 30 ga watan 11 shekara ta 2024. Ci gaba da karatu na fiqhu a wannan littafi mai albarka mai suna Al-Akhdari, Mukhtasaru Al-Allamati Al-Akhdari. A wannan darasi namu na 10 zamu tashi a sabon fasli, dama muna cikin bayani akan wanka. To mun kammala mujibatul ghusli, zamu tashi fara'idul ghusli. Malaci faslun, ai hadha faslun, wannan wani sabon fasli ne. Fara'idul ghusli, farillan wanka. Fara'idul ghusli, to fara'idu jam'u farida, kamar yadda muka sha fada. Idan an ce al farida, ana nufin al wajib, abinda yake wajibi, wal lazim, abinda ya zan dole sai kai. Amma malaman usulu suna cewa ma yusabu ala fa'ilihi wa yatarattabu ala tarikihi ko ala tarkihi al-iqab, wato shine abinda in kayi shi to za a baka lada. Ma yusabu ala fa'ilihi imtisalan wa yatarattabu ala tarkihi al-iqab, abinda in kayi shi saboda neman lada to za a baka lada. Wa yatarattabu, kuma yana ratayuwa, yana jerantuwa, al-iqabu yin iqaba ala tarkihi bisa ga barinsa. Sun ce wannan ta'rifin yafi kyau sama ga masu cewa wa yu'aqabu ala tarkihi. Eh, domin an ce wa yu'aqabu ala tarkihi, sai zamo kenan lallai tabbas in baka yi shi ba sai an ma uquba, wanda ko ba haka bane. Yana iya yiwuwa ka hadu da afuwa ta Ubangiji. Na fatar an gane. Ayyo Allah shi yafe ma. Wajibi ne baka yi ba, amma kuma sai Allah shi ma rangwame. To kaga shi wayu aqaba ala tarikihi ya kore al'afu. Amma wa yatarattabu ala tarkihi ko tarikihi al-iqabu, to wannan yana ishara kan cewa kenan ba lallai ba dole sai an masa azaba, zai iya yiwuwa a fasa yin azaban. To mala yace farilla ta farko, anniyatu, akwai niyya, inda shuru'i, lokacin fara wato wankan mutum zai yi niyya kamar dai yadda ya yi niyya a babin alwala, shine an yanwiya raf'al janabati, abu na farko kenan, ko kuma an yanwiya al-farda, ko kuma an yanwiya al-istibahata al-mamnu', an yanwiya istibahata al-mamnu'i, yayi niyyar neman halatta masa abinda aka hana masa. Wal fawru, farilla na biyu shine bibiyan wankin gabbai, shine al fawru, wato ya bibiyi wankin gabbansa daga wannan gaba sai wannan gaba, shine al fawru. Min gairi tafriqin fahish, ba tare da ya rarrabe rarrabewa mai kawo illa ba. Ba ana nufin ya gaggawa kammala ba, kamar yadda mun sha tambihi. Na uku, waddalku, da cuɗanyawa, wa huwa al-arq, shine murza jiki. kuma wannan malamai malikiya suka ce ba shartanta muqaranatuhu bi sabbil ma'i ba ba dole lokacin da kake cudan yawa kana zuba ruwan ba ba dole bane kana iya sai ka zuba ruwan sai ka daga baya sai ka mi amma shi malam alqabisi min almalikiya babban malami ne eh sunansa alqabisi shi ya ce dole ne dole kana zuba ruwan ga jiki kana murzawa to amma dai malamai sun ce wannan fahimta ta shi tana da rauni ba su karbe ta ba bani ba karbe ta ba barilla na hudu wal umumu da game jiki da ruwa ko wace duk inda yake jikinsa ne to ya tabbatar da ya samu wannan wanki din dole ne to wannan su ne farillan wanka sawa'un wankan janaba ko wankan jinin haila ko wankan jinin haihuwa ko wankan shiga musulunci wasunanuhu sunnonin wanka gasulul yadaini wankin hannaye guda biyu ilal ku'aini ila din nan ma'anarta ma'a ai ma'al ku'aini tare da wuyan hannaye to wanke su sunna ne shine abu na farko da zaka fara yi in ka zo wanka ka fara wanke tafunan hannayenka kal wudu'i kamar dai yadda aka ambata wajen alwala sunna na biyu wal madmadatu da kurkurar baki sunna na uku wal istinshaqu da shakarwa da shakarwa na hudu wal istinsaru duk da wasu nusakh ba a rubuta wal istinsaru wasu kuma suna kawo shi da fiyace ruwa bayan an shaka wa gaslu simakhil uzni ko da wanke kusuwar kunni to shi wannan malamai sun ce akwai gyara akai da ne abin da yake daga magabata na malaman malikiya kusuwar kunni shafatta ake yi wajen wanka ba wanke ta ba na fatar an gane fatar kunnin ita ake wankewa ita kuma wannan kusuwar me simakhul uzni sai ce wahiya saqabatu ko suqbatu shine wani rami ko kusuwa ad-dakhilatu fi ar-ra's wadda ta zarce haccan cikin kai haccan cikin kai inda za a samu wani abu da za a iya sokawa ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya dinga tafiya to zai sadu haccikin kai na fatar an gane to ita ake kira simahu to kaga in haka ne to ya za a wanke ta tunda ba ga fili take ba shi yasa malamai suka ce kawai zaka jike abin nan hannunka da sanyi an gane sai ka shafi kusahin ko ka samu wani abu wanda ba hannu ba mai taushi kamar ka da ka jike shi da ruwa sai ka abun nan wannan sunna ne an gane wannan sunna ne to shi yasa wasu nusakh din zaka ga an sa wa mashu simakhil uzni kuma shi addare amma wa gasul simakhil uzni kuskure ne an gane mashu din shine daidai mashu ya samu ku ko gaslu to kuskure ne duk guda ne ko uznaini ko uzni duk guda ne to mashu simakhil uzni shine daidai shafar kusuwar kunni ko kusahin kunnuwa kuma abin da zai nuna maka kuskure ne cewar sa wa amma safhat sahfatu al-uzni wa amma sahfatu al-uzni amma kaga fata kunne sai ce fa yajibu ghuslu zahiriha wa batiniha to ita wajibi ne ami a wanke bayyananta da cikinta to kaga kamata ita wancin tunda ba a fili take ba a yi shafa shi yafi ko to wannan shine safha shine wannan naman kunne ne to shi wajibi ne wajen wanka ami a wanke baya nan ne baya da kuma nan ciki an gane yawa sun ce saboda li'annahu min aljasadi kaga shi yana cikin gangar jiki saboda haka shi ya shiga cikin maganar sawal umumu da ya ambata a baya to fata kunne waje da ciki ta shiga amma kusuwar kunne bata shiga ba shi yasa malamai suka ce shafanta shine yafi zama daidai bu fadailuhu to bayan kammala wa'annan sunnoni da ya kawo sai musahabban wanka albidayatu bi ghuslin najasa ana son mutun ya fara wanke najasa idan akwai najasa abin da yake nufi da najasa ana yana nufin in akwai mani a jikinsa in kuma mace ce akwai jinin al'ada ko na haihuwa to a fara wankewa in akwai in babu kuma shikenan babu sahabbi bane in ba najasa shikenan kawai zai shiga cikin wanka ne summa zakari to bayan ya fara wanke wannan najasa din ga jikinsa sai ya wanke gabansa zakarinsa fayan wi indahu kuma zai yi waccan niyya ma da aka ambata a baya to zai yi wannan niyya din wajen wanke gabansa shine an yanuya raf'al janaba ko an yanuya al-farda ko an yanuya istibahat al-mamnu'i to zai yi wannan niyya din dole ne wasu malamai ma sun ce in bai niyya ba to wankan sa bai yi ba summa a'dha'il wudu'i saboda abin da yasa aka ce yayi niyya wajen wanke shi in ya wanke shi yayi wankansa kuma bai shahi zakarinsa ba to zai iya zuwa yayi sallah kaga in ya zo wajen wanka ba sai ya sake wanke mi gaban nasa ba wancan wankin da yayi na farko ya wadata to shi yasa aka ce dole sai yayi niyya saboda in ya zo wajen wanka ba buƙatar ya sake mi wanke shi to kaga in bai niyya ba kamar kenan akwai wata gaba wadda babu niyya a cikin ta ta wankan to shi yasa suka ce wankan nasa bai yi ba amma in ya zo wajen wanka ya shafi zakarin a wurin su su malikawa to ko ya gama wankan daga baya sai ya sake alwala tunda a wurin su masu zakari yana walwala alwala alwalar da ya ambata a baya ai wata qadimu shiqqi jasadihi al-aymani sannan musahabbi ne ya gabatar da ko muyuce summa adail wudu'i sannan ya wanke gaba alwalarsa maratan maratan musahabbi ne ya fara da alwala bayan ya fara wanke najasa to sai ya fara yin alwala to alwallan nan ko ce gaba zai wanke ta so daya fuska so daya hannuwa so daya kafafu yana da zabi ko ya wanke su in ya ga dama kuma ya bari sai ya kammala wankan sai ya wanke kafafu to idan ya fara wanke gaban sa na alwala wadanda ake wa alwala summa sa'annan ala jasadihi sai ya fara wanke saman jikinsa shine daga kafadarsa ta dama zuwa kafarsa ta dama sai ya fara wanke wannan bangaren rabin jikinsa kenan ko in ya gama sai ya abin nan wa taslisu ghuslir ra'si kuma ya wanke kai ne sau uku bayan ya kammala alwala din to sai ya fara wanke kansa sau uku in ya wanke kansa sau uku sannan mi ya dawo ga bangaren dama daga kafadarsa ta hannunsa na dama zuwa kasan kafarsa ta dama sannan kuma ya koma ga mi ga na bangaren hagu shine wata kadimu shiki jasadihil aymani amma ana son ya fara gabatar da bangaren dama na jikinsa wa taqalilul ma'i da karamta ruwa alal a'dai akan gabbai shi ma musahabbi ne eh ba daidai bane mutun ya dinga bannan ruwa wajen wanka kuskure ne wa man nasiya lum'atan wanda ya manta wani digu wani wuri a cikin gabbansa a wajen wanka ya manta wani digu au uduwan ko wata gaba ma gaba daya in an ce lum'a ita bata kai udu ba eh kai wani dan digo ne a jikinsa bai samu ya wanke ba shi kuma udu kamar hannu ko kafa ko kai misali sai ya manta min gusulihi daga wankansa kwata-kwata bai wanke shi ba sai ya tuna nan take to badara ila gaslihi yayi gaggawa sai ya je ya wanke shi hina tazakurihi lokacin da ya tuna walau ba da shaharin ko da bayan wata ne eh ya kawai yana zaune sai ya tuna to ai satin da ya gabata ko wata ɗaya da ya gabata wasu ma sun ce ko da shekara ɗaya ne sai tuna da rana kaza yayi wankan janaba ko tayi wankan daukewar jinin haila ko jinin haihuwa amma bata wanke kai ba wata silisu gasilin ra'asi din nan da aka ambata bata yi shi ba amma sauran jiki duka ta wanke ko kuma wani sashi na jikinta akwai wani digo inda bai samu ruwa ba ko cikin guiwa ko tafin kafa ko cikin hannu da sauransu to lokaci yana tunawa ko tana tunawa sai ta sauri ta samu ruwa ta je ta wanke wannan wurin ko ya wanke wannan wurin ko wannan gaba din to sallolin da yayi wa adama salla qablahu duk sai ya ranka su sallolin da yayi qablahu kamin wanke wannan wurin kaga sallar da yayi ta wata ɗaya sai ya sake ta sallar da yayi ta shekara ɗaya kai wasu sun ce ma walau sinin ko da shekaru ne aru a ce shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma duk sai ya rama su akwai aiki ke to sun ce in ya wanke wurin in yana da alwala kawai sai ya shiga rama sallah in bai da alwala sai ya yi alwala an gani amma idan bayan ya tuna da wannan matsalar bai gaggawa ya je ya wanke ba sai ya je ya shagaltu da wani abu da niyyar cewa wai to bari ya je ya danyi wani abu ko kuma tunda yana cikin gari bari sai ya biya supermarket ko wuri kaza ya ga wani sannan in ya koma gida ya abin nan to wanka ya lalace yan sai ya sake sabon wanka kuma ya rama sallolin shine wa in akharahu ba'da zikrihi in ya jinkirta wanke gaban nan bayan ya tuna kuma batala gusluhu wankan nasa ya lalace sai yayi sabo kenan bayan yayi sabo kuma ya rama salloli kaga aiki ya same shi ashe wajibi da ya tuna ko ina ne ko da yana cikin gari ne to ya samu wuri yayi gaggawa ya wanke in yana son wankan ya abin nan fa in kana fi a'dha'il wudu'i to in ya zama wannan gabar tana cikin gaban alwala kila fuska ce ko kai ne ko hannu daga cikin hannaye ko kafa ita ce bai wanke ba a wurin wanka wa sadafahu gaslul wudu'i sai ya zama gaslul wudu'i wankin alwala da yazo an gane lokacin da yana alwala to wa sadafahu wato ya samu sadar da shi da ruwa a wannan lokaci ma'ana da yazo alwalar da aka ce marratan marratan to ya riki wannan gaba din ya wanke ta amma da yazo wankin wankan gaba daya to sai ya manta bai wanke wannan gaba ba to a jaza'u wannan babu komai ya isa masa sawa'un yayi ta ne a farko ta alwalar koko sai bayan ya gama wankan ne yayi ta misali wankan ya fara yi sai ya manta hannunsa ko gabas fuskarsa ko kafarsa to bayan ya gama wankan sai ya je alwala da ya je alwala kuma sai ya wanke ta to babu komai yayi tunda dama alwala tana cikin wanka ita ba wani sashi wani bangare ne na wanka to shine wa sadafahu aiwa akhazahu guslul wudu'i wankin alwala sai ya rike wannan gaba din to musulunci yana da sauki mai nan za mu kwana saboda rana ta yi sai wani darasi sai mu tashi fasulun ma yumna'u minhu aljunubu abinda aka hana mai janaba yayi wato wanda bai yi wancan wanka da aka ambata ba daga nan sai a yi bayani akan taimama subhanaka allahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته